أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. قراتمنا لتاف منية المريد منا تكين التعريف بالشيك رضي الله تعالى عنه. Za mu tashi baitin da Sayyidi Ahmad ibn Baba Alawi yake cewa wa min damani Ahmad al-Mukhtari lahum ginahum bihadha ad-dari lahum ginahum bihadha ad-dari khadimuhum tusabbihu al-biharu lahu wa ma fiha kadha al-ashjaru ويدخل الجنة من حيث انتقى لأجل خدمات بني ذا المنتقى بألف ألف مرأة ورجل يشفع من بني أبيه ذا الولي وكم لهذا الشيك من كرامة عدت على رفعته علامة. مصاب بيتي بير ومن ضمان احمد المختاري سيدي yace yana daga zamana lamunin da manzon Allah Ahmad mai suna Ahmadu al-Mukhtari abun zabi a wajen Allah irin zamanan da yayi lahum ga zuriya da jikokin Shehu Tijani daga cikin zamanan da manzon Allah ya musu ginahum wa datuwarsu bi hadhid dari a wannan gidan duniya magala ya musu zamanar wadata ba tare da talauci ko kunci na rayuwa ba amma anar gina wal gina bil qasri aka ce al gina bi alif al maqsur diddul faqar shine kishin talauci in kuma aka ce al gina bil maddi al gina'u shine waka kaga ne gina kadai babu madda bil qasri da alif al maqsur shine kishin talauci wadata kenan. In ku aka karanta shi bil maddi gina'u kenan ya zama waka. To manzo Allah kamar yanda ya musulamunin ma'arifa da muka karanta a baya, to haka nan ya musulamunin wadatuwa bi hadhid dari a wannan gida na duniya. Khadimuhum hadimus wanda yake hidimta wa jikokin Shehu Tijani tusabbihu biharu lahu tekun nan guda bakwai da ya kewaye duniya sab'atu abhurin din nan tusabbihu lahu tana yin tasbihi gare shi ruwan tekun gaba daya yana yin tasbihi ladan tasbihin ya zama hadiyya ga mai hidimta musu wa ma fi hada abin da yake cikin tekun na halittun ruwa duk suna yin tasbihi ga khadimuhum hadimusu kazal ashjaru haka nan bishiyoyi da sauran tsirrai suna yin tasbihi ga khadimuhum mai hidimta musu saboda matsayin da darajar kuma hidimar ko mun kankantarta inda kai hidimta musu to zaka samu wannan falala wa yadkhulul jannata shi hadimun su mai musu hidima ta aljihu ko ta jiki wa yadkhulul jannata zai shiga aljanna min haisun taqa daga inda ya zaba ai min haisu in taqa kamar da jiya muka ce almuntaqa da al-mukhtaru duk abun zabi to ya ce in taqa ma'ana ikhtara ta inda ya zaba wal muradu abun nufi min haisu sha ta inda ya ga dama saboda me za a bashi zabin shiga aljanna ta inda yake so li ajli khidmati bani zal muntaqa a dalilin hidimtawa ƴaƴan wannan abun zabi shine Shehu Ahmad Tijani a dalilin khidmati hidimtawa bani ƴaƴan za wannan al-muntaqa abun zabi fi alif alif mar'atin wa rajulin yashfa'u min bani abihi zalwali zalwali wannan wali na bu Shehu Tijani radiyallahu anhu yashfa'u yana yin ceto fi alif alif mar'a wa rajulin cikin mazaje da mataye dubu dari shine miliyan min bani abihi daga ƴaƴan babansa wato ƴan uwan shi wanda yake hidimtawa waɗannan jikoki da zuriya ta Shehu Tijani. To amma mai sharhi na munyatul murid mai sharhi wato bugaitul mustafid yace wa ma'ana hadzal bait wadih ma'anar wannan baiti dai a bayyane yake cewa shi zalwali wannan wali shehu Ahmad Tijani ya shehu zai yi ceto min bani abi daga ƴaƴan uban shi wannan ne hidimta waje wato zuriyarsa fi alif alif mar'atu wa rajulun cikin maza da mata dubu dari sau dubu dari miliyan kenan ma'anar sawadihu a bayyane yake to amma me bugayatul mustafid yace walam yablughuni ni dai kam labari bai ishe mini ba min kalamin sheki daga zancen shehu Rijani radiyallahu ta'ala anhu wanda aka ce shi ya faɗi wannan magana bai san wato inda Sayyidi Ahmad ibn Baba Alawi ya samu wannan magana ta wannan baiti ba shi dai yace labari bai ishe masa labari bai zo masa ba a ce wannan magana daga zancen shehu Rijani radiyallahu anhu ko fi shehu akwai wani abu da wannan ma'ana a cikin zancen shehu Rijani ko istahsarahu al'ana yace malam dai ya kawo mana wannan a yanzu wa huwa amma wannan magana mimma la garaba tafi yana daga abin da babu bakon abu a cikin sa wato ba abu ne da za a inkari a ce ba mai yuwa bane duk da cewa labari bai ishe masa ba daga shehu Tijani yana daga abin da la garaba tafi babu bakon abu a cikin sa wa khususan musamman min amsali sayyidina a ce an samu wannan falala daga mutum irin shugaban mu shehu Tijani radiyallahu anhu in domin gayatuhu matukarsa matukar falala dai usulul shafa'ati tabbatar ceto minu daga shehu Tijani liman zikira ga wanda aka ambata wanda yake hidimtawa zuriyarsa bi sababin qarabata a dalilin qaraba dangantaka ta shehu Tijani in kai hidimta musu ka samu cetansa wa ma'lumun kuma sananna abu ne anna shafa'atal akhyar cewa cetan zababbun bayin Allah irin shehu Tijani cetan su a ranar lahira sabiratu matabbaciya ce fi shari'a cikin shari'a hadisai sun tabbatar da mutane waliyai arifai zababbun bayin Allah irin shehu Tijani za su yi ceto a ranar tashi alkiyama to kuma tunda an yi maganar ceto fi alif alif mar'ati wa rajulin yashfa'u min bani abihi bal wali to koma ya wuce mutum miliyan da aka ka a wannan baitin to la garaba tafihi babu gabo abu a cikin sa tunda dai magana ce to ake fiye da wannan adadin ma Allah zai iya bawa makamancin shehu Tijani yayi ceto fiye da wannan adadi ma wa kam li hadha shayki min karama wa kam min karamati da yawa akwai karamomi da suka tabbata li hadha shayki ga wannan shehi namu Ahmad Tijani adatu wanda ta kasance alama alama ce ala rifatihi abu sa daukakarsa karamomi da yawa da suka bayyana a hannunsa shi shehu Tijani radiyallahu anhu wanda ya zama alama ala rifatihi abu sa daukakar darajarsa to saboda haka ko Allah ya bashi fiye da wannan ba abun mamaki bane mun samu baiti biyar ko abinda ake nufi da karama amrul khariqul ada al'amari ne da ya keta al'ada abinda al'ada da ɗabi'a ta adam ta saba gani kuma a ga abin ya faru gairu mustanadin li asbabi ba tare da kuma an jingina wannan abin da ya keta al'ada ga wani sababi ai a dalilin ya haɗa kaza da kaza ne kaza ya faru a dalilin ya yi dabarbari iri kaza da kaza ne wannan abin ya kasance ba wani abin da ake jingina ga wani sababi wala maqarunun bitahaddi kuma ba abu rubanyawa bane da yar kule ko kuma kawo iyakar mutum yujrihi Allahu ta'ala bi qudratihi ala yadi ba'd awliya'ihi ita karama abin da yake ta al'ada dama Allah yana gudanar da shi da ikon sa a hannun shashin waliyansa wa kasati da shashin kebantattun bayinsa tarqiyatan li himmatihi domin hauhawar da himmar wannan wali wa izharan da kuma bayyanawa li rutubatihi ga martabarsa da darajarsa tsakanin al'umma sai Allah ya bashi wani abu da zai bambanta da shi da sauran mutane na amrun khariqul ada wannan shi ake ce masa karama to alhamdulillah musamman baiti biyar din ba to alhamdulillah